Kuma yare da Allah banda gaba kaina kasu masu inasu fadina ki jira ki jinasu rayuwa sai an bi shi da taku arewa gidanmu ne gaba daya mu fara gyarawa matasa idan nace are ko ce are Supporting us, we are the Mata Muma, who the Gana Muda, and you are doing. Kadan Kadan Mufada do bow. Kayena came out in a dung a love and water, so he ate. Then I don't know what Mata Munch. Then I had a way at your publicity. Education, I buy a replacing. Masubaiwa wadda su su yi chase ai kun ga Ahmed Musa da Shehu Abdullahi da Musa Akila to kuce arewa arewa are arewa kuce arewa arewa are nan ce arewa kuce